شرطي أن يوفى بها به ما استحللت به
إن أحق الشروط ما في زما حق شرطي ما في تشنت الشرطي أن يوفى وأن ذا أتكاشي ما استحللتم به الفروج شرط إن دشيني وأن كوكا حالة تد كفا تمج شيني صداكي أن دو القولي صداكي ذا أبادا رب صداكي كوكما مؤجلا ذا أبادا شبايا بايا أولي أدوباش wannan wajibi ne a cika wannan alƙawari sharati ne wanda dole ne a cika shi yayin cancanta a cika shi domin da shi ne mutun ya halattar da ya samu halaccin farjin mace muttafaqun alayhi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qala sheikh abdullah ibn abdurrahman bassam rahimahullah qala ash-shurut fi an-nikah qisman sharadi cikin aure kashi guda biyu ne sahihun akwai sharadi ingantacce wa huwa ma la yukhalifu muqtada al-aqd shine sharadin da bai sabawa munha ta aure ba misali baya daga cikin sharadi ingantacce mutum mace ta ce in waka aure ne ba za ka sadu da ni ko domin babu sadu ai babu aure ko ta gaya mai wannan sharadi to wannan lalataccen sharadi in dai yayi cin karo da munuha ta aure to wannan sharadi ba ingantacce bane amma idan bai yi ba cin karo da munuha ta aure to wannan sharadi ya inganta wa an yakuna lil mushtarat min az-zawjayn gharadun sahih kuma ya kasance wanda zai shartanta tsakanin ma'aurata guda biyu ko amarya ko ango ko menene ma aure ko wanda za a aura ya zamanto sharadin da za ɗayan su zai gitta sharadi ne ingantacce kene wanda yake da munuha kyakkyawa ba munuhar da ta zamanto ba ta da kyau ba wa batilun akwai sharadi wanda ya zamanto ba ta ce wa huwa ma kana mukhalifan li muqtada al-aqd shine wanda ya sabawa munuha ta aure ta kulla aure wal mizanu fi hadhihi ash-shurut wa nahwaha qawlihi sallallahu alaihi wa sallam ma'auni a game da wannan sharɗoɗi da kwatamcin su makamantan su faɗan manzon Allah wanda tsirayen Allah da aminci su ƙara tabbata da a gare shi da yace al muslimuna ala shurutihim musulmi dai suna kan sharuɗan su idan sun yi sharadi tsakanin su to wannan sharadi kiyaye shi ake wajibi ne sai dai da sharadi illa shartan harrama halalan aw ahalla harama sai dai sharadin da ya haramtar da abin da ya zamanto halal ne ko kuma ya halaltar da abin da ya zamanto haram ne to wannan sharadi baya ba aiki da shi lalataccen sharadi ne sanan kowanne daga cikin ma'aurata idan ya gittawa abokin shi sharadi wanda sharadin wannan zai halaltar da haram ko ya haramtar da halal to wannan sharadi lalatacce ne ba a lura da shi ba sharadi bane wanda za a zartar da shi ولا فرق بين ان يقع اشتراطها قبل العقد او معه كما باب بامبانشي شرط wannan nata ya abku gabanan dar ma arme ko bayan ko kuma a lokacin da za a darma babu bambanci misali yanzu mace ta ce to zaka aure ni amma da sharadin ba zaka mun kishi ba ko ka gani ai nan ya ta abu ne wanda haram yin ki ta'addudi yin mace yadda guda zuwa huda a musulunci abu ne wanda halaka ne ko ta haramta mishi wannan ba a lura da shi wa an ali radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga ali dan abi talib wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil muta'ati ama khaybar muttafaqun alaihi an samu wannan hadisi daga Ali dan Abi Talib wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana arman muta'a menene arman muta'a shine aure wanda ba nihin zama ba na dindindin na dan lokaci kadan kana buƙatar mace kawai sai ka je ka bata dan kudi ka bata sadaki ka biya buƙatar ce za mu aure daga nan zuwa lokaci kaza wata guda ko shekara ko kwana uku ko kwana biyu shikenan na sake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta irin wannan aure dubi Ali radiyallahu anhu amma har yanzu shi'a da arman mutu'a suka dogara saboda yaudara su yaudar matasa a watsa zina kadi wannan hadisi ne na Ali radiyallahu anhu kuma shine suke bi bal suka allantar da shi ma inda ma bi ne alhamdulillah wasu suka allantar da shi rawafid tafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaitar da shi da yawa matasan musulmi sun shiga sun tsundumu cikin bala'in shi a dalilin irin wannan hadisi na halattar jumu'a tun kawai iya buƙatar zina kawai sai je ta kai ga lokacin da za su kai awoyi ka ba mace ƴan kuɗi awoyi kai biya buƙatar ka kai arba mutu'a shi kuma asalin aure ba a yi shi da rabuwa ba sai in wata matsala ta zo ta shiga ama khaybar ranar yakin khaybar na'am tafaqun alaihi wa hadith imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha an muta'atin nisa hallo an samu wannan hadisi daga ali ibn abi talib wanda da Allah ta kara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da muta'a da mata wa an akli al-humur al-ahliyati haka ne ya haramta a ciki a ci naman jakin gida jakin gida haramun ne amma na daji babu laihi yawma khaybar a ranar yakin khaybar akhrajahu sab'a ashabu sunan imam hudu da imam bukhari da muslim da imam ahmad suka fitar da shi illa abu daud sai abu daud bai fitar da shi ba wa arabi bin sabura an abihi an samu wannan hadisi daga rabi' dan sabura daga sabura wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace lalle manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi yace inni kuntu azamtu lakum fil istimta'i minan nisa ni da na maku izini da jin dadi da mata auren mutu'a wa inna Allah qad harrama zalika ila yawm al-qiyamah ka duba kuma Allah madaukaki ya haramta wannan har zuwa tashin kiyama faman kana indahu min hunna shay'un in akwai wani wanda akwai mata irin wannan wanda suke kalkashin shi fali yakhalli sabilaha ya sake ta wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'a kuma kadda ku amshi wani abu na abinda kuka ba su na sadaki akhrajahu muslim wa abu daud wa an-nasa'i wa ibn majah wa ahmad wa ibn hibban imam muslim da abu daud da imam an-nasa'i da ibn majah da imam ahmad da ibn hibban suka fitar da wannan hadisi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga abdullah dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi na cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal-muhallilala manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ya la'anci al-muhallil mutumin da zai halattawa wani auren da ya zamanto ba a babu aure tsakanin wanda suka mutun da ya saki matar shi saki guda uku wanda dole sai ya ta auri wani kuma aure na gaskiya kannan in ta hutu yake da ƴancin ya koma ya biya sadaki ai sabon aure to sai mutane su yi dubara ya saki matar shi baya so ko kuma ita tana so ta koma sai a zo ayi ruha-ruha armar ruha-ruha jeka wani jeka armi wance dan ka halitta mai ita yawwa jeka aurata a lokacin ka da an aura kwana ɗaya kwana biyu shikenan ka sake ta sai in koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci wanda zai halittawa wani abin da Allah madaukaki ya haramta wal muhallila la shi ma wanda aka halitta wa manzala sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi. Abu ne wanda yake da hadari mai girma. In har ka san kana buƙatar matarka da me zaka sake ta? Kuma sharadi ne Allah madaukaki ta hatta tankiha zawjan ghaira. Sai in ta auri wani namiji kuma aure na gaskiya. Na'am. Wani hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya kamantar da irin wannan mutum da dan akuya. Na'am. Ida akuya ba da harab. Ko qala rawahu Ahmad wa Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Nasa'i wa Tirmidhi wa sahaha da Imam Tirmidhi kuma ya inganta da shi. Wa fil babi an Ali akhrajahu al-arba'atu illa an-Nasa'i. Haka cikin wannan babi akwai ruwaya daga Ali radiyallahu anhu wanda ashabus sunan suka fitar da shi sai Imam Nasa'i kawai. Ana wa alaikum salam. Na'am.
Kamar sakin wannan guda wanda za a ce na
take. A'a. Sakin da zai saki ya koma, ya saki ya koma, to in ya saki na uku shikenan. Na'am. Wa an Abi Huraira radiyallahu anhu, an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, kale shi kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzala wanda tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ke cewa la yankihu zani al majludu illa mithla. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mazinaci wanda aka bulale shi dalilin zina, ya yi zina aka tsaida mai haddi, to baya auren wata mace sai kwatamce shi. Allahumma sidi in ya tuba. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad ya fitar da shi, wa Abu Dawud da Imam Abu Dawud wa rijaluhu thiqat. Mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne mahardata amintattu. Suna ake sune ake cewa thiqat, jam'i ne na thiqa, amintacce adadi, kuma ga kaifin harda, ya harda ce abu bai amincewa. In ya zo kawai ka a daura mashi, ya mazinaci ne an bula an tsaida mai haddi. Allahumma sidi in ya tuba, tuba ta gaskiya. Kamar hadisi ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-taubatu tajubbu ma qabla, ko al-islamu yajubbu ma qabla. Na'am. Wa ana Aisha radiyallahu anha, an samu wannan hadisi daga ummul mu'minin Aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata gare ta, qalat tace talaqa rajulun imra'ata ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. اتفق عليه واللفظ لمسلم. أنت بي دقاء عائشة ودي أرد الله تكار تبتع قريتا تتشي ونمتن cikin ruwaya ya zo Rifa'a ya saki matar shi salatan su uku, fatazawwajaha rajulun, sai wani mutum ya aure ta, thumma talaqaha, sannan ya sake ta, qabla an yadkhula biha, gabanin ya kwanta auren wannan. Fa arada zawjuha al-awwalu an yatazawwajaha, mijinta na farko sai ya so ya aure ta. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin wannan, فقال لا, yace a'a ba zai aure ta ba, hatta yadhuqa al-akhar min usilatiha, har sai wancan ya dandana dadin tuzumwar ta, kira a takeici sai ya sadu da ita. Ma zaqa al-awwal, abinda mishi na farko ya dandana ko ya ji. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi, kuma lafzin Imam Muslim ne. Kenan sai daidai da wancan hadisi wanda Muzala sallallahu alaihi wasallam ya halla an ci wanda zai halitta na hatta ta zo kawsilatu wa zo kawsilata. Na'am.
Koda ba wani complot bane suka hada
wanda ya ba, koda ba complot bane,
shi ne niyya,
eh shi niyya ya sake ta, shi dai ukuba ce sai wani ya aure ta, in ma ba shi ba wani ya aura sai sun an kwanta aure kan nan ya wannan, kuma wannan zai jan kunne ne babba ga wanda ya saki gobe ko an ce ka saki ba ka saki. قال المؤلف رحمه الله ده wannan hadisi ne zamanto babun wannan ya kare sai had babi na gaba babul tafa'ati wal khiyar babi wanda yake bayanin kafa'a kafa'a ya zamanto matsayin ku guda da 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 bawa da bawa da da diya baiwa bawa da baiwa mai ilimi da mai ilimi mai dukiya da mai dukiya mai mulki da mai mulki wannan shine ake cewa kafa wanda ya zama tsanin ku guda daya wal khiyar kuma da zabe zabi ba zabe ba zabi na'am wa an ibn umara radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan umar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsira da mun ci Allah su kara tabbata gare shi ce al-arabu ba'dhum akfa'u ba'd larabawa shashan su kufu ne na shashi kenan daidai wa daida suke wal mawali ba'dhum akfa'u ba'd suma bayi wanda aka da yutu suma haka shashan su daidai suke da shashi illa hanikan au hajjama haikan au hajjaman sai wanda ya zamanto haik bai kahu ko hajjam ma'anar su guda na hajjama wanda yake yin kahu na kahu dai wannan na wanzami rawul hakim wa fi isnadihi rawin lam yusam a cikin isnadin wannan mutum akwai wani rawi wanda ba a ambace shi ba kowa ne shi kuma wannan ɗaya daga cikin sabubba ne na raunin hadisi da hadisin da ke da akwai wani wanda ba a san shi ba to wannan hadisi sai ya zama to da'ifi ne Allahumma sai in ya zo ta wata hanya ingantatta to wannan sai zama to ingantacce ne ta waccan hanya ba wannan ba amma inda a ce babu sai wannan hanya to wannan hadisi rauni gare shi kuma ya danganci da abin da aka samu na rauni wannan haika afwan wanda yake saka mai saka ko kuma wanzami wanda yake kawo rawahu hakim na'am shi ne muka yi sam wastankarahu abu hatim yace hadisi ne munkar shi kuma hadisi munkari shine hadisin da aka yi kiran ƙarya a cikin shi iya gabda hadisi maudu'i wanda aka zamanto an kiran ƙarya ne aka yi aka kirkira shi walahu shahidun inda al-bazzar an mu'adh bin jabal bi sanad munqata hallo iya da wani hadisi wanda ya mara mai baya daga ruwaya ta imamu bazzar daga mu'adh dan jabal wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi da sanadi shi ma wanda ya zamanto cirarren sanadi ba hadadde bane ba dalilin haka imamu al-albani yace hadisi ne maudu'i kuma tabbata domin ya sabawa ka'ida ta musulunci a asali musulunci dukkan musulmi babu bambanci da su sai wanda yake tsoron Allah shi yasa na daga cikin abinda musulunci yayi huce da shi cewa babu wani fifiko akan bakin mutum ko kan hari babu fifiko akan hurin mutum ko ja dukkan mu asalin mu guda shi kuma Adam alayhis salam shi kuma asalin shi mbuni bambancin mutum da mutum kawai tsoron Allah idan mutum ya hika tsoron Allah to ya hika wajen Allah madaukaki na'am shi sa hadisi ne wanda ya zamanto ba ingantacce bane ba kiran ƙarya ne akai hadisi ne maudu' dhakarahu Sheikh al-Albani rahimahullah fil irwa wa qala maudu'un وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه da wannan hadisi ya tabbata da kafirai wanda za su zargi musulunci sai ai gashi ko bakake kuna ana zargin ku ba da ba kwaye auren larabawa ba ko ko mai mulki ba zai aure talaka ba ko bai kaza ba zai kaza ba amma sai zamanto hadisi ne wanda ya zamanto ba da tushi wa an fatima ta binti qais radiyallahu anha an samu wannan hadisi daga fatima da qais wanda da Allah ta kara tabbata gare ta anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in kihi usama tazo ta nemi shawara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne game da usama da abdurrahman kowanne yazo iya neman aurenta wa za ta aura da Abu Sufyan kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki auri Usama kake auri ɗaya daga cikin su kowanne barci auri Usama rahu muslim imamu muslim ya fitar da shi kuma kowanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdurrahman shi da suluqun ne baya da dukiya talakari talak shi kuma Abu Sufyan baya aje sallar shi daga wuyan shi kashi yake ba da wake Zala sallallahu alaihi wasallam ya ba ta shawara kan cewa ta auri Usama dan Zaid radiyallahu anhu rawahu Muslim wa an Abi Huraira radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya bani bayad ankihu Aba Hind wa ankihu ilay wankihu ilay wa kana hajjaman rawahu Abu Dawud wal Hakim bi sanadin jayyid kaga alama ta wancan hadisi na da rauni domin tunda akwai wannan tsantsani da kyama ta wata sana'a to amma musulunci sai zo rugaje da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa diyan bayada ankihu Aba Hind ko auri wannan ko aurawa Aba Hind ina in yazo nema aure to ko aura mishi wankihu ilayhi kuma ko aura da gare shi wa kana hajjaman ya kasance mutun ne mai wanza mai yin kaho rawahu Abu Dawud wal Hakim bi sanadin jayyid kuma hadisi ne ingantacce kuma yanda malai hasanun mai kyau ne rawahu Abu Dawud wa hasanuhu Sheikh al-Albani rahimahullah fil silsila as-sahiha nam eh kabas basa aure shi ai matsalar rishin ruko da addini ne al'amarin aure abu bi ne ake lura da shi addini da kyawun hali shi kare haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawju illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun 'arid in wanda kuka yarda da addinin shi ne ma'abucin addini ne na Allah kuma mai kyawun hali ne domin wani kada ya samu shi da addini amma kuma mugun hali gare shi duk da cewa bai dace ba a samu wanda yake da addini da a same shi da mugun hali inda iya bin addinin sau da kafa to amma in an samu wannan kin ga addini ga kyawun hali ya zo ne ma'arbi kawai ka kun lura ka ku nemi wani abu ku aura mishi in ba haka ba ko aikata ba to za a samu fitina da banna mai girma inda tana yiwa su kewaye su je su yi zina al'amar ya lalace qala wa an abi huraira nam shine muka karanta wa an aisha radiyallahu anha qalat ansamu wannan hadisi daga aisha wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace khuyirat bariratu ala zawjiha hina utiqat amba barira kuyangal aisha radiyallahu anha wadda ta diyautar da ita can mun ga hadisin da masu gidan barira suka rubuta mata fansa ta zo wajen aisha radiyallahu anha tace ta taimaka mata tace ta yarda za ta biya fansar ta amma da sharadi ita take da walicin ta su kuma suka kiya sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a wanda ya diyautar shi yake da haƙƙin waliji to yanzu bayan an diyautar da ita barira ta ga ita ba za ta iya tsayawa ƙalƙashin bawa ba ita diya sai ta ce kawai bata son mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ba ta zabi, in kina so, in kin yarda ki zamna, shawara ce ba za kin ga zaki iya ke hakuri, kuma Allah ya sharrabu da wannan mutum iya bala'in santa. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi. وفي حديث طويل ولمسلم عنها cikin hadisi mai tsawo kuma da akwai riwaya daga Aisha radiyallahu anha wanda Imam Muslim ya ruwaito anna zawjaha kana abdan, cewa mijinta ya kasance bawa ne. Wafi riwayatin anha, kuma riwaya daga kana hurran, tace aka ce da ne ba bawa ba. Wal awwalu athbat, sai dai magana ta farko ita ce mafi tabbata. Wa sahha an ibn Abbas inda al-Bukhari annahu kana abdan, kuma ya inganta daga Abdullah dan Abbas wajen riwaya ta Imam Bukhari cewa wannan mijinta ya kasance bawa ne. Wa an Dhahak bin Firuz ad-Dailami, an samu wannan hadisi daga Dhahak dan Firuz ad-Dailami an abihi radiyallahu anhu daga baban shi wanda da Allah ta kara tabbata gare shi, kale shi qultu, nace ya Rasulullah, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inni aslamtu wa tahti ukhtadi, ni na muslimta kuma kalkashina akwai mata na ƴan uwan juna ne, ya da kanwa ce, wani ba kaga jahiliya a gama ya da kanwa a aure guda, miji guda. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talliq ayyatuha shi'ta ayyatuhuma shi'ta, ka saki wanda ka so daga ciki, ba a hada ƴan uwa ƴan uwa wuri guda a kalkashin miji guda. Rahu Ahmad wal Arba, Imam Ahmad da ashabu sunan suka fitar da shi, illa an-Nasa'i, sai Imam an-Nasa'i wa Sahahu ibn Hibban wa Daruqutni wal Baihaqi wa 'anna al-Bukhari, Imam Bukhari yace hadisi ne wanda tare da shi akwai illa. Wa an Salim bin abihi, an Salim an abihi radiyallahu anhu, an samu hadisi daga Salim daga baban shi, anna Ghailan bin Salama aslama, cewa Ghailan dan Salama ya muslimta, wala huwa ashru niswatin, kuma kalkashin shi iya da mata goma, akwai mata goma kalkashin shi. Fa aslamna ma'ahu, kuma dukan su suka muslimta tare da shi, yaya za a yi? Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an yatakhayyara minhunna arba'an, mazala sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi da ya zabi hudu daga ciki, kuma musulunci musulmi bai ya huce mace hudu. Abdullah bai ya huce mutu hudu, sai khususiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya kebantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da auren yadda mace hudu, kuma da hikima akan hikima karkashin wannan, ba kamar yanda miƙiya addini ba suke zargin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa mutum ne mai son mata, musamman duk auren da yi babu budurwa sai dai tak Aisha radiyallahu anha, duk saura zawaru ne, wasu ma sun kyale ba sa aure ba sa aihuwa saboda hikima. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na auren mace saboda kabilarta ta musulunta, na'am, da sauran munhuhi daban. Shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umarce shi ya zabi hudu daga ciki. Allah madaukaki na cewa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thalatha wa ruba, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum, rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim wa 'allahu al-Bukhari wa Abu Zur'a wal Hatib wa Abu Hatib, sai dai hadisi ne Hasan, rahu Tirmidhi wa hasanahu al-Albani bi rahimahullahu ta'ala fil irwa. Ina ga muna iya tsayawa akan wannan hadisi na shidda, abinda muka fadi daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.